A yau Juma'a ne kotun kolin mai tawagar masu shari'a biyar karkashin jagorancin mai shari'a da mujauru ta zartar da wannan hukunci inda ta amince da matsayar kananan kotuna da suka bayyana cewa jam'iyyar PDP ba ta da hurumin shigar da irin wannan karar a gaban kotun kuma jam'iyyar ta yi katsalanda ne ga ayyukan cikin gida na jam'iyyar APC kamar yadda lauyan masu kara Joe Agi mai mukamin SAN ya shaida mana.
Well, we are counsel for appellate PDP. The Supreme Court have dismissed our appeal that we have no local standard and that irrespective of the unlawfulness of what APC did, we are not members of APC and we cannot challenge it.
Joe Agi ya kuma kara da cewa ba za su dauki mataki na gaba ba saboda babu inda za su iya zuwa bayan hukuncin kotun kolin.
Well, this is the Supreme Court. Told them in court we can't appeal to God. We will stop here. We are bound by their judgment.
Kazalika, mai shari'a da mujauru ya bada umarni ga jam'iyyar PDP da ta biya tarar naira miliyan 2 duk da cewa kotun ta kore karar a bisa rashin cancanta inda alkalan suka bayyana cewa karar da PDP ta shigar ta nemi ta sanya kotu cikin rudani ne kawai. Tuni dai kungiyoyin marawa jam'iyyar APC da ake kara baya a gaban kotu suka yi ta nuna farin ciki da matsayar kotun na yau inda ambassador Ibrahim Abubakar da ke zama shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC ya ce
we thank almighty Allah today because the judges here they said this thing would never been done in 1999. The judge is clear there is no any injustice. Let all the political party let join our
Shima jagora a kungiyar marawa jam'iyyar APC baya a matakin kasa ambassador Ibrahim Abubakar Batati ya bayyana cewa
mun gode ma Allah su judiciary din mu gode musu saboda sun ba mu awareness a Nigeria abinda ba mu gane ma ba mun gane yau Atiku Abubakar 1999 ya zama governor na Adamawa state aka dauke shi aka zo imagine no the president Obasanjo ya zama mashi vice aka haka yi babu wani surutu babu wani cewa wani ya cuce jura suka zauna a president known for 8 years to menene za ka kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi banda wannan ba cikin tsarin mulkin Nigeria kuma ba canza tsarin mulkin Nigeria ba saboda haka Allah ubangiji ya sa Nigeria mu ci gaba. Let's join our arm together and move Nigeria forward.
A wani bangare kuma wani jagora kungiyar manoma a Nigeria ya tofa albarkacin bakin sa akan nasarar APC a gaban kotu.
To alhamdulillah a matsayin mu na manoma waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa kuma suka tabbatar da cewa His Excellency Ahmed Bola Tinubu ya zama shugaban kasa wanda mu mun zo nan ne yau domin mu ma mu kare muradin mu na cewa lallai muna masu cikakken goyen baya ga wannan shugaba namu wanda muka zaba kuma mu tabbatar da cewa mun bi kadin wannan shari'a da ake haye zuwa karshe domin mu tabbatar da cewa ainihin gaskiya ta tabbata an yi adalci kuma alhamdulillahi wannan hukunci da aka yi yau ya bayyana ma duniya cewa ana yin hukunci na gaskiya da adalci a kotun Najeriya musamman wannan kotun koli ta kasa baki ɗaya.
Idan ana iya tunawa dai jam'iyyar PDP ta shigar da kara a gaban kotun kolin ne inda ta yi ikirarin cewa zaben Shattima a matsayin mataimakin dan takarar zaben shugaban kasa Bola Tinubu ya sabawa tanadin sashe na 29 sakin sashe na 1 da kuma sashe na 33 36 da 88 sakin sashe na 1 da na 2 na dokar zaben shekarar 2022 kuma daga bisani kotu ta yi watsi da karar. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.